ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na ranar Litinin, a yau muna 13 ga wata na Rajab shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, wanda ya dace wa 13 watan 1 miladiya na 2025. Darasi na 13 a cikin littahi na Tathirul Janan wal Arkan an darani shirki wal kufran, tsabtace zuciya da gabbai game da dauda ko kace tsatsa na abin da ya shahi kafirci da shirka ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda wannan kuma shine abin da yake wajibi akan mutum musulmi abkaron horku ya zamanto zuciyarka ta tsabtata, babu abin da yake shirka ne ga Allah subhanahu wataala. Allah subhanahu wataala datar da mu. Malam yana mana bayani akan cewa dukkan lokacin da bawa ya shiga cikin wani yanayi na ba dadi, babu wanda zaka kiraya in ba Allah subhanahu wataala ba. Dukkan wanda zaka kira wanda ba Allah ba, to ba zai iya yi maka abinda Ubangiji subhanahu wataala zai maka. Bal hasali ma dole ne a gare ka Allah ne kawai zaka kira. To shine abinda Ubangiji subhanahu wataala ya karantar da mu, wanda yin wannan kuma ga wanin Allah ana lissafa shi a matsayin cewa shirka ne ga Allah subhanahu wataala. Ba a kiran kowa sai Allah. Mun karanta ayoyi daban-daban, malam ya ba mu musallai. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayyuba idhnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Kaga ya shiga cikin halin ba dadi, amma waye roka? Allah ya roka. To har malam ya gangaro akan cewa abin da yake da alaka da addu'o'i, sai ya ce wa ad'iyatur rasuli sallallahu alaihi wa sallama kathiratun mabsusatun fi kutubis sunnah. Yace wa fi kutubil azkar, haka zaka samu wannan azkar in ga sunan a yade a cikin littafai da cikin littafai na azkar ne abin da ya shahi hadisan ne. Yace ma daga cikin su akwai Allahumma inni as'aluka al'afiyata fi dini wa dunyaya, har zuwa ƙarshe mun karanta ta wannan sati. Sannan kuma da addu'ar da ita ce sayyidul istighfar, ita ce jagora ta dukkan wani istighfar da mutum zai yi. Sai mali ya ce al-istighfari, sai ya ce al-mashhuri, abu ne shahararre a wajen kowane musulmi har da cita. Mali ya ce wa minha, kina matashiyan karatu a yau, wa minha iya daga cikin kalan addu'o'i da aka samu annabawa suna yi, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yi, Allahumma inna nad'uka kama amartana, ya Allah mu dai muna roƙonka kamar yadda ka umurce mu. Ashe kaga wa ake roƙa? Allah ake roƙo. Ba a roƙon kowa sai Allah. Ba ka ce bari in biyo ta wani in ya so shi kuma ya muni iso zuwa ga Allah, a babu wannan. Allahumma inna nad'uka kama amartana, kuma ka duba kama amartana inna. Ashe kiran Allah umurni ne na Allah, cewa Allah ya ce a kiraye shi. Sai manzon Allah yake cewa fastajib lana kama wa'attana, ya Ubangiji ka amsa mana kamar yadda ka mana alƙawalin amsawa. Kuma duk wanda ya kira Allah, Allah zai karɓa mishi. Allahumma qsim lana min khashyatika, ya Ubangiji ka ba mu wani kaso daga cikin jin tsoronka, wanda wannan tsoron naka ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika, abinda zai zamanto shamaki tsakaninmu da tsakanin dukkan wani aiki wanda yake baya da kyau. Kaga idan ka da guzuri na tsoron Allah sai hana ka me? Sai hana ka saban Allah. Idan ka tuna cewa abu kaza Allah ya haramta, kaga ba za ka yi shi ba. To raka ka roki Allah subhanahu wataala baka wannan kaso na jin tsoron shi, wanda wannan zai zamanto shamaki ma tahulu, abinda zai zamanto ha'il, yani zai zamanto shamaki tsakaninka da kai da aikata wani aikin da zai zamanto saba ma Allah subhanahu wataala ne. Ashe guzurin tsoron Allah ba karamin jari bane ga mutum musulmi. Sannan manzon Allah ya kara da cewa wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka, ya ubangiji ka ba mu wani kaso daga cikin yi maka da'a, wanda wannan da'ar da zamu maka zai zamanto mana zai kai mu isarwa zuwa ga samun dacewa da gidan aljanna. Ma tuballighuna bihi jannatak, kina abin zai kai mu zuwa ga samu aljannarka ya Allah, wanda kuma da'a ga Allah subhanahu wataala sababi ne, wanda wannan sababi shine abin da zai sabbaba wa bawa dacewa da rahmar Allah subhanahu wataala. Allah da tar da mu. Wa min al-yaqin, ya ubangiji ka ba mu yaqini sakankan cewa yarda gamsuwa akan mi ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, abinda zai kai matakin da zai sauƙaƙa mana musibu na rayuwar duniya. To kaga wannan yaqini idan bawa ya same shi me zai kai shi? Babu wani abin da zai daga maka hankali. Duk abin da ya faru to haka Allah ya kadarta zai faru, dama kana da yaqini tsakaninka da ubangijinka. Amma rashin yaqini a yau shi ya bar da yawa daga cikin mutanen da suke jingina kansu zuwa ga musulunci. Ya san abu kaza Allah ya kadarta shi, amma sai ya kasa dangana, sai ya tabiye bi bangarori daban-daban, ya biyo ɗan bokayi, ya biyo ɗan tsubbu, saboda bai samu irin wannan dangana ba. Abinda Allah ya kadarta shine abinda Allah ya kadarta, ka zamanto mutum mai yaqini. Wannan yaqini in ka same shi ma yuhaw ba tu hawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, abinda zai sa ya zamanto rayuwar duniya da musibar duniya ta zamanto abu ne mai sauki a wajenmu. Kuma wannan duk mutumin da yake karanta littafan magabata zai ga haka a cikin rayuwarsu. Mutum ne gashi nan bai mallaki komai ba, kuma hankalin shi a kwance tranquil yake rayuwa, bai da damuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi indahu quta yawmihi, yace fa ka'annama haizat lahu ad-dunya bihadhafiriha, wanda ya wayi gari a cikin ku kai lahiyanka, iyalinka lahiyan su lau, kana da abincin da zaka ci a wannan wuninwa. Manzon Allah yake cewa kamar an bujuro maka duniya da abin da yake cikin ta gaba daya Allah ya baka. Yau kuma gaza duk an cika su da abubuwa, ko kaga wanda zai sai kadan la'alla zai sai abincin sati biyu, wani ya sai na sati uku, wani ya sai na wata guda, wani ma na wata uku zai sai, wani ya sai na shidda, wani ya sai na shekaru ya aji. Amma da kaga shi ko babu nutsuwa tare da shi, dan abu kadan idan ya zo zai girgiza shi, saboda talauci yake gani a gaban idanun shi, musiba na rayuwa yake gani a gaban idanun shi, dan abu kadan sai dawarta mishi lissafi. Don haka addu'a ake, mutum ya rika addu'a, ya rika roƙon Ubangiji akan Ubangiji ya bashi wannan yaqinin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Sai ya ce Allahumma matti'na, Allah ka jiyar da mu daɗi bi asma'ina, da kunnuwanmu kunne ne Allah ya baka. Ni'ima ce, ni'ima ce wadda in ka rasa ba wanda ya sai baka. Idan da Allah bai baka ba babu wanda zai yi zamanto jagaba akan ka same shi, babu. Kuma ka duban da Allah ya tsara maka abubuwan komai ya zamanto yanda Ubangiji ya tsara, haka yake tahiya bi kulli diqqa, volume bai maka yawa ba, sannan bai maka kadan ba. In aka kai matakin tsuha can an yi jikoki, an yi tattaɓa kunne da wane ne, in ana hira da kai kamar ana hira da mutum a makwabci, ko baka ba? Ana ce ana iya kana ni kuka ce shi ko mutum yana gaban ka zaune, saboda jin yayi mi yayi nisa. Amma yanzu Ubangiji a cikin hali na sarmantakanka ruciya jinka bai da matsala ko kana. Akwai wani bawan Allah da yake bada labarin wani yaro ya samu matsala wajen ji, uwaye suna da hali sai kai shi kasashen Turai, amma aka mishi aiki da aka aiki da kuma aikin yayi sai dai matsalan sauti yayyawa an bude volume da yawa dan abu dan karami an kaje sai ya kama kai shi zai ji kaman wani tashin hankali ne Allahu ma Allah godiya kaga a daidai ce har zaka ce kai wannan safke muryar shi yayi wannan daga muryar shi yayi wannan tsaka tsakiya ne duka Allah baka wannan ma'aunin da zaka gane wannan dami da kunne da kasawara kuma zaka ji in ƙara yayi yawa zaka gane in bai yawa zaka gane in mai ake ciki zaka gane Allahumma ya rabb matti'na bi asma'ina sai yace wa absarina Allah ka jiya mana dadi da ganin mu da zaman to mu riƙa kallon abin da kake rera da shi ba kallon shiriri ta ba da hayaniya na rayuwa la sai masaluloli a yau mutumin da zai riƙa kallon abin da Allah ya haramta mishi wannan mutumin bai ji dadin ganin da Allah ya bashi ba a ce ganin da Allah baka Qur'ani ka kalla karatu kai ayyukan alheri kai wanda za su taimake ka a cikin rayuwanka da addininka wannan shine hakikanin Allah ya jiya maka dadi da me da ganin da ya baka haka kunnan kuma ka saurari alheri ba zama to kowane lokaci kawai durum an sa kide daban-daban ku a tsakaninku kuna zamne kuna azabtar da kanku mutane zaka samu azamne sun zo sun bude volume na waka suna hira sai suna daga mu da tsakanin suna ba juna wahala kaman wani sa su to lalle wajibi ne mutum musulmi jin da Allah ya baka amana ce ganin da Allah ya baka amana ne kuma Allah zai tambaye ka me ka ji sannan kuma me ka gani shi yasa manzo Allah a cikin addu'a shi yake ce Allahumma ya Allah matti'na bi asma'ina wa absarina Allah ka bamu daman amfanuwa da moruwa da jin da ka bamu da ganin da ka bamu sai yake cewa wa quwwatina haka kuma karhin da ka bamu yanzu kana jin ku ne samari ku ne kaza ko baka ba jigangan jikinka babu wata gaba ɗaya da take da matsala ko mai garas ne ana tahiya yau da gobe Allah ya surka yin baya karhin jikinka ka ji yayi baya kai da kanka kana ji cewa abin da ba irin da bane ba ganinka bal la'alla ma sai an ji an nemi ƙarin mai ake shi da suna gilashi wanda zai ƙara maka gani saboda ya rika ɗan jayo nesa kusa yau da gobe kenan haka ganin ya ja baya gangan jikin ya ja komin kai baya to haka ka roƙi Allah ya baka daman amfanuwa da moruwa da aikata ayyuka na da'a da ƙarhin da Allah ya baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani ɗan adam da zai gushe gobe kiyama sai Allah ya tambaye shi akan shababiyarka ƙuruciyarka akan me ka kazagonyar da ita ku ne ɗan club na balo kaza ku ne club ɗin mawaka ku ne club ɗin ɗan kokowa ku ne club ɗin ɗan wane ne Allah baka ƙarhin da zaka taimaka wa addinin Allah ka je ka riƙa kokowa manzon Allah yake cewa laysa shadidu bisura ba kawai ka riƙa kama mutane kana yadda su shi da ƙarhi ba wani ƙarhi bane ba wani jarumta bane ba ko babu wani kayan burgiya fa a cikin wannan har a ce wani shugaban kasa ya yi istiqbalin ya tarbi wai dan kokowa ya ci takobi dan me shi aswa tare da gudun layya kamar iya da kyau gaskiya wasu abubuwa ya zamanto kamar abun da yake da muhimmanci a dauke shi da muhimmanci abin da bai da muhimmanci wasa dama wasa ne ko aka ce to ai wasa ne kawai ya tsaya wasan shi amma ya tazo ana zawa akan a wasu abubuwa da mutum ya yi amfani da abin da Allah ba shi na ƙarhi akan wani abin da sai Allah tambaye shi akai Allah tambaye shi ba wannan aikin Allah ya kashi ba Allah ya tambaye shi Allah kiyaye to Allah ya baka daman amfana da ƙarhin da Allah ya baka na gangan jikinka kada wasu Khalid ibn Walid suka gogurmaya suka yi gumurzu su Ali ibn Abi Talib da suka yi gumurzu a bangaren da ya shahi a taimakawa addini da gangan jikinsu amma kai zaman to babu wani abin da zaka yi kawai sai guje-gujen banza wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina da ƙarhin da ka bamu Allah ma ahyaitana matakar ka rayar da mu ya ubangiji waɗannan abubuwan ka kiyaye mana su da jin da ganin da abin da ya shahi ƙarhin gangan jiki waj'alhu alwaritha minna Allah ka sanya mana magada kenan Allah ka tabbatar mana da samu wanda za su maye gurbin ba duk abin addu'a ne ka roki ubangiji mutum ne yana karantar da al'umma ko yana wasu ayyuka na alheri kawai yana mutuwa shikenan matal khairu ba'u ba ko wannan ba malami ne yana karantar da mutane haikan amma sai la'allahi awaye gari ya zamanto kujerar da yake zaune a samanta a kasa samu wanda zai iya mai gurbin ta ko ya zamanto a cikin gidan shi ko ya zamanto a wajen gidan shi waj'alhu alwaritha minna mutum ne yake da kudi yake taimakawa addini yana mutuwa sai waɗannan ayyukan gaba ki ɗaya da yake da alheri sai su yi sai su tsaya kuma wannan dukiyar ku tana nan la'alla ma ta ƙara haɓaka amma alwarith din ne aka rasa wanda zai gada yayi irin waɗannan ayyuka na alheri shine aka rasa daka mutum ya riƙa roƙon Allah subhanahu wataala ya inganta bayan shi kenan wannan iya daga cikin addu'ar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma kaga cewa Allahumma inna nad'uka shine mahallul shahid ya Allah muna roƙonka ashe wa ake roƙa Allah ake roƙa ka duba kaga waɗannan gabbai daban-daban yaqini wanda in Allah ya taimake ka da shi musibar duniya da jarabar duniya Allah zai yaye maka daga cikin zuciyarka saboda duk abin da zai tunkaro ka a rayuwa me kake kallo kai kai lahira kake kallo daga sai ka ga wannan ai kayan wasa ne yau duka duniyar ma mecece in wani irin ya mutsiye tashi a cikin ta karewa ne za ta yi to wannan yaqini in ba bawa ya same shi wallahi ya samu hutun zuciya sannan kuma ga gani ga ji ga ƙarhin da Allah baka sannan kuma kana roƙon Allah akan ya baka waɗanda suke mamaya wanda za su gaji abin da aka bari na aiki alheri sai malaka ta fa hal yastati'u ahadun min ha'ula'i an ya'tiya bi harfin min alquran waɗanda suke cewa ya halatta a roƙi wani Allah ta hanyar cewa ai iso ga wani ai tawassuli da wani yace shin akwai ɗaya daga cikin su wanda ya sai zuwa da wani harafi letter daya a cikin alqur'ani mai girma aw min as-sunnati as-sahihati ko daga sunna ingantatta saboda za a iya samun hadisi amma bai inganta ba wani ɗan kama iska ne kawai ya rubuta shi ya jingina shi zuwa ga manzon Allah yace manzon Allah ce alhali manzon Allah bai faɗi ba aw min as-sunnati as-sahihati yace ala mashru'iyyati at-tawassuli التوصل بالصالحين أو الأنبياء والمرسلين wanda zai zawwa da wani dalili wanda yake nuni akan cewa shar'ancin neman kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar bin hanyar wani salihin bawa shi ya isar da kai ko wani annabi ko wani manzo babu wanda zai kawo maka wannan kaga don ai addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma abinda makaranta a baya ayoyin qur'ani ne kuma annabawa ma daban-daban wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisina annabi Allah yace idna da rabbahu lam yunadi khairahu Allah ya kiraya annabi yusuf rawi yace rabbi qad ataitani min al mulki sai yace wa allamtani min ta'wil ahadith fatira samawati wal ardi yace anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yace rabbi Allah ashe idan waɗannan manya-manya suka kira Allah kai ma Allah zaka kiraya babu wani dalili na addini da yake nuna cewa kai abinda ke kanka ka kira wani wanda yake ba Allah ba kuma duk mutumin da ya dora akan mutane akan wannan hanyar wallahi wannan mutumin akwai shari'a tsakanin shi da su a gaban Allah subhanahu wataala a dora ku akan wata hanya a ce ai in kuka bi malam wane ko shehu wane a cikin dariƙa kaza ai shikenan ku kun riga kun kare Allah kiyaye an dora mutane da an tarbiyyantar da su akan waɗannan abubuwa sannan kuma suna nan a yau suna furta irin waɗannan kalmomi kazamai yanzu jiya na kai kallon wani makta na video wani yana cewa kai shi ko lahira aka ta yi ya ce idan ya leƙa aljanna babu inyasa a ciki ya leƙa yana wuta ya ce shi ya wuta za shi wai wannan shi ra'ayin shi ne haka yake ya ga dama kuma inda za a ta yi lahira shi in ya sai misali ya aljanna ya ce ma shi muridin iwuta cai wallahi wuta zai ta yi to ina Allah yake saboda Allah Allah kiyaye bawa a dora shi akan bin Allah ka bi Allah wannan shi ne abin da yake wajibi akan ka amma ka ce ai sai wannan iso da ake yawa duk shi ne kai mutane zuwa ga waɗannan abubuwa a ce bakka da iko da zaka kira Allah sai ka biyo ta wani to kai shine zai isar da kai zuwa ga Allah. Haka haraka Allah ba haka na mace ba. Allah kai tsaye bawa zai kiraye shi. Kamar da mun karanta ayoyi da yawa nan, shine malaki cewa babu wanda ya sai ka maka harafi guda ɗaya a cikin Qur'ani wanda yake nuni akan halaccin cewa in zaka roki Allah dole sai kai tawassuli ka biyo ta hanyar salihin bawa ko wani annabi ko manzo ko wane ne, sai ce kai fadlan an listighasati bir rasuli, barantana ma iso ma ka ce ya Ubangiji kamun kaza dan manzon Allah ko kuma kamun kaza dan wane, ba wannan, sai dai ka ce ya Ubangiji kamun kaza dan imanin da nayi da manzon Allah. Shi imani aiki ne na kirki kuma Allah ya saka shi. Amma ka zo ka yi tawassuli da jahin mutum, wannan baya halatta. Ya ce fadlan barantana an listighasati, mutum ya rika neman ɗauki. Ba magana cewa ya isar da kai zuwa ga Allah ba. A kawai kai yanzu irin shi wannan ɗan kama iska, kawai ka zo ma gaba ɗaya ka tare ma wannan mutuma, kawai ka rika roƙon shi wani kamun kaza, bani kaza, hudan daga cikin matsala kaza. Alistighasa ko? Ko mutum ya nema a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Za ka ga askara a garin Madina suna kora mutane. Mushriki ya zo tsaya gindin kabar manzo Allah ya rika cewa ya Rasulullahi aghisna, ya Rasulullahi kaza. Ba ai. Ana roƙon Allah ne kawai, haƙƙin Allah ne shi kadai. Alistighasatu yace fadlan an listighasati bir rasuli aw bi ghairihi, ko kuma ma kaga aka ce bai halatta ba ga kai shi ga manzon Allah ma, to ina ga wani wanda ba shi ba dan ku ci kuma ku, ina ga wani wanda ba shi ba, min babi aula. Duk yanda mutun yake ya kai kololuwa a malumta, yana nan a matsayin shi na bawa na Allah, abdan lillah. Sannan kuma abinda za a mishi bai isa a mishi abinda za a ma Allah ba, Allah daban shi daban. Kuma shi ma da yake jin cewa ya kai matsayi kaza din, in wa bai bi Allah ba, ba ruwan Allah da cewa shi wani ne, ina ruwan Allah. Ka'ida ɗaya ce kawai, kai imani da Allah ka aikata aiki managarci. Amma in aka rasa wannan imanin, to babu inda za a ce ai wani in ajin tabarkallah ne, su al'amarin su ma na daban ne. Kaga mutum yana haki ya kasa bayani akan shehun shi. Wai a su ai daban ne abinsu, ba ka iya ganewa, ba bai iya ganewa. Ganewa ɗaya ne kawai bi Allah, in bai bi Allah ba kawai shaidani ne. Ka'ida ne wannan, Allah kiyaye. To wallahi wannan fitintunu ne, duka ga su ana rayuwa a cikinsu, ana rayuwa a cikinsu ƙwarai da gaske. Mutum ya bar Allah ya kama wani hayaniya, ka je ka ƙare a hayaniya. Rayuwar da an ta ƙare shi kenan, an ƙare babu zancen a dawo a sake, an ƙare shi kenan. Kuma sai ka yi rakawar ɗan kama iska zuwa kama wasa da addininka da suna a ai tare muke ko a mai ake rashi da suna kara. Allah kiyaye. To shine mala ya ce fadlan bi ghairihi, ya ce fa inna listighasata, ka sani neman ɗauki da agaji da tanyo bi ghairillahi a wajen wani Allah shirkun, shirka ce, la raiba fiha, babu shakka akan shirka ne. Ba nema a wajen kowa sai Allah, ka roƙa a wajen Allah kawai, ka nemi ɗauki a wajen Allah kawai, aiki ne na Allah shi kadai. In ka nema a wajen wani Allah ka shirka ga Allah. Malai ce wa amma tawassul fa huwa bid'atun, shi kuma ka ce ya Allah ka muni dan wane, shi kuma na tawassulin bid'a ne, baya daga cikin abinda manzon Allah ya karantar, ba a same shi tare da sahabban manzon Allah da ya karantar ba, haka ba a same shi ba a cikin dukkan wani nassi na addini. Yace la kufrun, ba kafirci ba shi at-tawassul kai tsaye, amma istighasa shi wani kafirci ne. Ka zo ka sa wani gaba, ka rika cewa imin kaza, bani kaza, abubuwa sun kasa a hudda mu daga cikin matsala. Yanzu ka duba wani dan tsubbu da Malam Jafar yake bada labarin shi rahimahullah, yake cewa an yi wani dan tsubbu a garin Kano, in ma ka tafi wajen shi sai tambaye ka, ka roki Allah ya kasa, subhanallah, haka zai hodi maka. Kuma so suke zuwa, suke da awancin su musulmai ne. Ina musulmi ce ke zuwa wajen wannan, ka je ka sa shi gaba ya hodi wa Ubangiji subhanahu wataala magana, tantirin arne ne. Kuma yanzu in ya tashi wannan malam za a ce batakila har wasu zai ja sallah. Allah kiyaye. Saboda an ɗauki mi, an ɗauki abin malumta kusa haka nan. Yanzu jiya bin sani ban so kalli labaru a Tere Sahel, an gudo wata ƙungiya ta bokaye ko? Ta bokaye. Bokaye ne ko? ‘Yan bori yawa, ƙungiyar ‘yan bori. In ka lura akwai takarar suka buɗe, a cikin bayanin da yake suna budiya yanda ka san irin hatiman nan da ake yi irin ayin tsubbu tahiyya ɗaya ce wanda wannan kuma iya daga cikin abin da bai kamata ba mutum dan bori har a haska shi a cikin al'umma ana kallon shi bai kamata ba kai kumya ne a cikin kasar da take da kashi 19 musulmai bai kamata ba saboda babu abin da yake rushe al'umma sama da shirka ga Allah subhanahu wataala
karara
wanda cewa ta inna ko doguwa in zai hudi sunan sai ya sunkuya to kuma ya tashi jiya haza ma ya juzu kaman a cikin jahiliya hasken musulunci ya zo komi ya wuto a hili ga qur'ani ga hadisi ingantattu wa yake magana wani daboka ko wani dan bori me wannan mai da hannu agogo baya ne la kiyai Allahumma la ta'khuzna bima fa'ala as-sufaha'u minna malatu wa min al-adillati dalla ala anna at-tawassul yakunu bil a'mali salihah daga cikin dalilai da suke nuni akan cewa tawassuli ana yin shi ne bil a'mali salihah da ayyuka managarta aikin kirki wasaka Allah sai ka ce ya ubangiji a dalilin wannan ayoyin da na karanta na Qur'ani Allah ka biya mini bukata ta kaza wannan ba laifi bane ba sharadi bane hayan sabka ba sharadi bane a ce ai ana can ana taron sarki Qur'ani wasa ku babu nassi inda zaka samu magabata sun yi karanta Qur'ani an nemi kusancin Allah abu ne mai kyau addini ya yarda shi amma sanya wasu ka'idodi da kuma addini bai yarda shi ba nan ne ake samun matsala at-tawassul yake ta bil a'mali salihah yace daga cikin dalilai da suke nuni akan wannan ma jaa fil hadith al-bukhari wanda yazo a cikin hadisin bukhari wa muslim an thalathati alladhina tabaqat alaihim as-sakhra wannan misalin da muka ba da darasin da ya gabata ko darussa na baya mutane guda uku nan alladhina tabaqat wanda yazo ya kifu akan su as-sakhra wata wani dutse kenan suna cikin tahiyya cikin daji sai dare ya same su sai suka ce bari su shiga cikin wani lungun dutse su kwanta sun shiga cikin kadarta ubangiji sai wani dutse ya hado daga sama sai rihi wannan kofar suka girgiza ba su iya ture wannan dutsen sai suka ce to anan fa ba abin da zai hudda mu sai kowa ya roki Allah da wani aikin da kana ji cewa kai shi dan Allah ne fatawassal ahaduhum sai ɗaya daga cikin su ya tawassuli bi birri walidayhi da biyayya da yima mahaifinshi ko yace ya kawo abinci yana jiran mahaifinshi bai tada su ba saboda tada sun kar ya zamanto wani nau'i na rage ko tawaye haƙƙinsu yace yana tsaye har asuba tai to wannan mutum yake cewa ya ubangiji in nayi wannan biyayyan ga mahaifana dan neman yardanka Allah ka bude mu daga cikin halin da muke ciki kaga me yayi tawassala billahi bil amali salih yayi tawassuli zuwa ga Allah ta hanyar wannan aikin da ya aikata mana garci kaga wannan kuma hadisi ne ingantacce kuma Allah ya bada labarin shi kenan iya daga cikin abin da mutum zai iya yi ka zauna ka karanta wani abu ko ka aikata wani aiki na alheri ko kai wata sadaka ka ce ya ubangiji a dalilin wannan abin da ne Allah ka biya mini bukata ta kaza wannan ba laifi bane ba wasani na biyu daga cikin su tawassala bi ta'affufihi 'ani zina ya nemi kusancin Allah game da kamewa game abin da yi na daga zina ya kame ba'da an jalasa min al-mar'ati majlisar rijali min an-nisa bayan ya zauna da komai ya tabbata amma sai ya ji tsoron Allah subhanahu wataala sai ya ki ya ubangiji in na bar wannan abin dan jin tsoronka dan girmanka Allah ka hudda mu daga cikin halin da muke ciki dutse ƙara matsawa amma musa iya huta sauran na ukun su mazalla ce na ukun su kuma tawassala yake cewa bi tanmiyati ajril ajiri ta hanyar haɓɓaka ladan ma'aikaci kenan wani ya kirawo wanda sun mishi aiki leburori da aka tashi wani lebura bai zo ya shaƙe shi ba sai ya ɗauki wannan kuɗin na leburan nan sai ya riƙa haɓɓaka ta tanmiya kenan ya riƙa haɓɓaka ta ya riƙa sayan dabbobi yana ajewa dukiya ta zama dukiya ne ba'da an zahaba wa taraka ujratahu bayan wannan mutumin da ya aiki ya tahi ya bar ladan aikin shi summa raja'a ba'da muddatin tawilatin sai ya komo bayan wani zamani mai tsawo wa talaba ujratahu yace ya kai bawon Allah shekara kaza na maka aiki kaza ban amshi kuɗin na tahi ba kana tunawa yace ina tunawa yace ba ni haƙƙina sai yace kaje waje kaza duk dabbar da ka gani a wannan wajen duka naka ne kura ka tai yaje kura su gaba ɗaya tai da su yace Allah wannan hidimar kaga yana iya ajje daidai iya kuɗin shi in yazo ya bashi amma yasa a ran shi cewa wannan kuɗin wannan bawon Allah ne bari in habbaka mu saboda amfana da su sai shekaru wasu yawa da yazo tattara duke na gaba ɗaya tai yace Allah in nayi wannan abun dan neman yardanka Allah ka hudda mu daga cikin halin da muke ciki dutse sai kuranye gaba ɗaya suka huta kaga waɗannan dukan su uku sun roki Allah da me da aikin alheri da suka aikata tsakaninsu da Allah subhanahu wataala kenan kaga ya halatta neman kusancin Allah da aikin alheri da kai saboda aikin alherin wasa ka Allah ya saka yake cewa summa raja'a ba'da muddatin min dawilatin wa talaba ujratahu fa raddaha alayhi sai ya maida mushi kenan ya bashi abin shi yake cewa fa idha hiya malun kathirun sai ga maka malin wannan abun ashe dukiya ce gwagwaba ta zama to dukiya mai yawa malin cewa an ba ihtijajuhum bi ayati wa amma ihtijajuhum bi ayati ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila yace amma waɗanda suke tawassuli da wani abun banda Allah bai shar'anta ba ko da girman wani ko da matsayin wani suna kawo hujja da wannan ayat ce ya ayyuhal ladhina amanu suka ce Allah ya ce ya kunnu kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wabtaghu ilayhi alwasila ku nema ilayhi zuwa ga Allah alwasilata abtsani duk wata hanyar za ta kai ku zuwa ga Allah ku nema inji ayat Qur'ani ku suka fahimce ta haka amma kuskure ne bayani zai zo akan shi malai ce fal jawabu anha yace zamu ba su amsa akan wannan aya yace annal wasilata huna ma'anaha at-taqarrub ila Allah abunda ake cewa wasila anan ya ku wanda kuka yi imani ku nemi iso ku nemi kusanci zuwa ga Allah ana nihin at-taqarrub ku nemi kusancin Allah bil a'mali salihah da ayyuka nagari kowa ya zagi ne aikin kirki saboda ya samu kusancin Allah aw bil a'mali salihah aw bi asma'ihi wa sifatihi ko kuma da sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala ka nemi kusancin Allah da waɗannan abubuwa shine abin da Allah ya umarce ka kenan ba ka nemi kusanci ba da wani salihin bawa kai kamu kawa ka ce wai muna kamu kawa ba a zuwa ga Allah ba a kamu kawa da kowa kawai zaka tai kai tsaye zaka tai kawo wani batta kai ka kai zaka kai kanka malaika ta kama bayyana fi tawassulil mashru'i kamar da muka yi bayanin wannan abun karara a cikin tawassuli wanda shari'a ta yarda da shi yake cewa la kama yaqulul mubtadi'un ba kamar da in bid'a suke faɗi ba mabuta bid'a suke cewa an naj'al al anbiya wa salihin shufa'a wasata'a wai mu sanya annabawa da salihan bayi a matsayin masu ceto a matsayin masu mana iso wasata kenan su zama to shi me yake kira shi da suna tsakani su shiga mana tsakani tsakaninmu da ubangijinmu suka ce ana iya ɗaukar annabawa su ɗan bida suka waɗi ana iya ɗaukar salihan bayi su zama to sun cece su malik ce wa yaquluna suna faɗan cewa innaha minal wasaili al ma'muri biha wa iya daga cikin hanyoyin da aka yi umarni akan cewa babu laihi ana iya alhali ba haka nan bane ba wa yufassiruna al ayata biha sannan kuma ayan nan ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila suna fasarta ta da haka nan aw yaz'umuna anna shafa'ata thabitatun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu nas'aluhu li anna Allah qad manahahu iyyaha ko kuma yace maka ai manzala sallallahu alayhi wa sallam tabbas zai ce to eh haka ne wannan haka nan ne cewa anna shafa'ata thabitatun wannan haka ne thabita lil rasul manzala zai ce to sallallahu alayhi wa sallam ce to ba kala daban-daban sai ce maka tunda zai yi ceto wa nahnu nas'aluhu wa muka tashi sai mu roke shi kai tsaye sai mu ce ya rasulullahi ka cece mu ya manzo Allah ka cece mu dan bid'a zai faɗi haka aka ce dan mi sai ce ai qad manahahu iyyaha ai ceton Allah ya riga ya bashi kenan haka wanda ya ga dama ne zai ceta haka nan ne a manzo allazi yashfa'u indahu to shi ya samu izinin sallallahu alaihi wasallam to amma kuma wa kam min malakin fis samawati tana nan tana kallon shi fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda wanda zai yi ceton yanzu Allah ya yarda manzala zai ceto tabbas zai ceto to amma wanda za a ceton kuma sai wanda Allah ya yarda shi sai an je can sai an je kiyama ba daga nan bane za a riga huddu ana cewa ai kai wani za a cece ka wani ba a ceton ka a daka in zaka roki ceto zaka roka a wajen Allah ne kamar yadda zamu gani a gaba sai dai ka da maka ce ya ubangiji ka sanya ni cikin waɗanda manzala zai ceta kaga Allah ya tabbatar da manzala zai yi me zai ceto ku dan sai kake roƙon Allah ya saka cikin waɗanda manzo Allah zai ceta amma ka daga kai kace ya rasulullah ka cece ni wannan kuma ka zo da wani abu sabo malace isbatu shafa'ati lirrasul sallallahu alaihi wasallama tabbatar da ceto ga manzo Allah zai ceto tabbas sai yace wa amma ihtijajuhum bi thubuti shafa'ati linabiyina sallallahu alaihi wasallama fal jawabu la raiba anna lirrasul shafa'atin muta'addidatin yace kawo hujjarsu da cewa tabbatuwan ceto ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mal yace amsan mu da zamu basu akai babu kokonto ko shakka akan manzo Allah iya da ceto ceto ma ba ma daya ba ceto daban-daban yake da a bangare kaza yayi a bangare kaza yayi a bangare kaza yayi sallallahu alaihi wasallama Allah ka sanya mu daga cikin wadanda zai ceta mal yace a'zamuha mafi girman ceto wanda manzo Allah zai yi ash-shafa'atul uzma yawmal qiyama ita ce ceto babba ceton da kowane ceto me yasa wannan ceton saboda shi ya hada kowa da kowa ne li irahatin nas min ana'il mawqif al'azim saboda irahatin nas hutar da mutane min ana'i daga wahala na al-mawqif al'azim na wannan matsaya mai girma tsayuwar tashin kiyama wannan tsayuwar ita kadai wallahi da adam ya rika tunata shekaru ne za a yi dubunnai a tsaye an yi shuru duniya gaba ɗaya ba a irin lokacinku ba a tun da Allah ya yi duniya har zuwa waɗanda za a rahe da su a shafa fatiya duka kowa an tara su a waje guda kuma kowa ya tsituwa ana kallon juna ba wani wanda ya ce ma wani abu ba riga ba wando ba kaciya ba takalmi nan an sha na ɗaya an yi wane ne an kasu abubuwa daban-daban za ka mutu a zallanka kai ka san daga ganin wannan ka san yau ba kanta wallahi rana ce ta gaskiya da gaskiya yau ma yanfa'u sadiqina sidquhum to wannan tsayi wanda za a yi sai a tattaru sai a je wajen annabi adam a ce ya annabin Allah kai ne abul bashar kai ne Allah halicce shi da ya halicce ka da hannun shi Allah ya busa maka rai kai ne Allah zauna da kai gidan aljanna kai ne kaza sai ta ambato farallan shi ka roƙa mana ubangiji ayi sakamako ayi hisabi kawai kowa ya san matsayin shi annabi Adam ya ce kai ai ba zan iya ba ubangiji na ya fusata a yau fusatar da bai taɓa yin shi ko ba zai taɓa yin irin shi ba izhabu ila ghairi ku tafi wajen wani na nima ta kaina nake annabin Allah wanda Allah yake cewa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama sajada wa 'allama adama al asma'a kullaha duk irin wannan abin da ya mishi Allah ya mishi amma ya ce wallahi yau ni mata kaina nake ku je wajen wani ba ni ba a zo wajen annabi nuhu alayhi salatu wasallam ya ce kai ina ni da ne addu'a rabbi la tazar al ardi min al kafirina da yara ku je wajen wani na a zo wajen annabi Isa ya ce ai ina waɗanda suka zo daga bayan da Krista sun jagula ni sun jagula abubuwa gaba ɗaya sun ce ni Allah ne kaza 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 ku je wajen wani kowane annabi ta kan sheki tare da cewa ba wani abu suka aikata ba amma da su ta kuwa ta kan sheki saboda su sun girman Allah amma yanzu jahili zaka samu wanda bai san girman Allah ba a yau sai ce zai kai ka aljanna jahili kawai jahili ce sarrai lakiyayi to wannan mawqifin karshe za a zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana za mu zalla yace ana laha wannan ceton ni zan yi shi da izinin Allah kuma a lokacin ba kai tsaye zai ceton ba a zuwa zai yi karkashin al'arshin ubangiji shi ma sai ya zube a ce dago kan shi tambayi abin da yake so yace ayi sakamako tsakanin bayi Allahumma ummati Allahumma ummati duwa ga to ko a lokacin ne za a zo magana hisabi za a zo magana hisabi Allah ya kawo aiki a gaban mu akwai aiki ba na wasa ba a gaban dukkan mutumin da yake rayuwa a duniyar nan. Kusan ma kana iya cewa mun bar abin da ya kamata kawai mun kuma wani dagaji na daban, wani tsare-tsare da wata rayuwa ta shirme wanda in ka ɗauke ta ka auna ta da irin abin da yake jiranka, za ka gane ba kama kanka adalci ba. Allah shirye mu, amma muna da matsaloli wallahi. To shi ne anan yake cewa wannan ceton li'irahatil khalqi aw annasi min ana'i game da wahalhalun almawqifil azim, wannan matsaya mai girma. Sai ce wa hadhihi shafa'atu makhsusatun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace wannan ceton ya keɓanci manzo Allah, shi kadai zai wannan ceton duk duniya. Walahu shafa'atun ukhra, sannan kuma iya da wasu ceto na daban. Fi ikhraji ba'dhi man dakhala an-nara, wasu sun shiga wuta ma manzo Allah zai yi ceto, Allah ba shi wannan damar, kuma a huddo su daga gidan wuta a kai su gidan aljanna. Duka akwai wannan. Amma huwa min al-muwahhidin, mutanen da suke tsantsantar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidi, baka da matsala ba mushriki bane kai, tsubbace-tsubbacen nan ba a yi su ba, bokanci-bokancin nan ba a yi shi ba, wani bori wani waye duk ba a yi su ba, a ka je wa Allah bi qalbin salim, zuciya lahiyayya. Al-muwahhidin sai yake cewa wa ukhra, wata ceton kuma ta daban. Fi raf'i darajatil mu'minina fil janna, ɗaukaka matsayin darajar masu imani a cikin gidan aljannan ma. Kana mataki kaza sai ka samu ceton manzo Allah, sai ka ƙara sama, ka ƙara gaba. Malaci walakin na'tiqadana bi thubuti shafa'ati lahu, yace aqidan mu game da tabbatuwar ceto ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, la yusawwighu lil muslimi ittikalan ala hadhihi shafa'a, baya bayuwa ga mutum musulmi akan yayi dogara da wannan ceto, an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dunya shafa'atahu, ana gidan duniya ka bige ka rika cewa ya rasulullahi ka cece ni, ya rasulullahi ka cece ni, a baya halatta gare ka. Aw ghufrana dhunubihi, ko kuma ka ce ya ba ake Allah ka gafarta min zunubaina, wannan ma baya halatta. Ka an yaqula, kamar yanzu mutun ya ce ya muhammadu shfa'li, ya muhammad ka cece ni, baya halatta. Aw ya muhammadu ghfirli dhanbi, ya muhammad ka gafarta min zunubina, baya halatta. Adrikni ya rasulullahi, adrikna, ka riske mu, me ka riske mu, ka kama na dauki, ka kama na mahuta, duka wannan baya halatta. Au astajiru bika mimman zalamani, ya ma'aikin Allah ina neman ɗaukinka game da wannan mutumin da ya zalimce ni, duka baya halatta. Au as'aluka ya muhammadu shafa'a, ko ina roƙonka ceto, wannan ma baya halatta. Malaice fa inna zalika kulluhu la yajuz, duka bai halatta ba, saboda wannan abubuwan duka Allah yake tambaya, duk wanda ba Allah ba kuma ba a tambaye shi abinda yake tambaya Allah. Mali ya ce bal, to yanzu an ce kakka faɗi wancan ko me ya kamata ka faɗi? Bal ya ƙulu, sai dai ka ce Allahumma rzuqni shafa'ata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ka arzuta ni ceton annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shaffi' fiyya Muhammadan, ya Allah ka ba da daman ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kaina. Aw yaqulu, ko kuma ka ce Allahumma la tuharrimni aw la tahrimni min shafa'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah kakka haramta mini ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaga ba ka roka duka ne Allah, shine mahallu shahid, Allah zaka roka. Fa idza lam yajuz lil insani an yaqula, idan bi halatta mutun ya ce mukhatibanir rasula sallallahu alaihi wasallam ashfa'li, yana mai magana ga manzo Allah cewa ya cece shi, in haka bai halatta ba. Au aghithni, ko kuma ka kawo mini dauki ya rasulullahi. Au astajiru bika, ya ma'aikin Allah ina neman dauki ko kariya daga gare ka. In zama to duk bai halatta ba, mala ya ce to ai fa aula alla yajuza bi ghairihi, to ai wannan halin ya ma hi cancantuwa akan wani wanda ba manzo Allah ba. Idan ka ce kakka manzo Allah, an yi magana wani malami, wa ake magana malami ana magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa aula alla ya juza bi ghairihi min al awliya wa salihin ko waliyai ko salihan bai duka bai halatta malaka cewa wala yughtaru bi qawli ba'd al shu'ara ba a ruduwa da wasu maganganu irin na mawaka wanda suka hadi irin kalmomi irin na ba daidai ba wanda aka samu a cikin wasu waƙe na yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin na ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisi al'amami da sauransu ne kamata insha Allah ta'ala mu dakata kai sai mu tashi karka rudu da maganganun mawaka eh mutun ya hutu da sunanci dan bege ne shi ko dan yabo ne yayi ta hudin kalmomin shirka ga Allah subhanahu wataala suna nan a cike mutun jahili putik wanda bai san komai ba sai kaga cewa yana irin wadannan abubuwa wanda ba a rudu da wannan zai zama ta mata shekara tun mu insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله